Samun salwantar gwamnatin rayuka na 'yan Najeriya yanzu ba sabon abu bane, sai dai ta fuskar da aka samu salwantar rayuka ne kan nuna alhinin jama'a akan rashin da aka samu. Irin wannan sauti ne ke fitowa a wasu gidaje a garin gidan magana da ke karamar hukumar mulkin Shagari a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda kwale-kwale ya nutse da matasa ya halaka 29 daga cikin su. Shugaban karamar hukumar Aliyu Dantanen Shagari ya ce dama mutanen garin sun saba tsallaka waɗannan ruwan, suna gudanar da al'amuransu na yau da kullum, illa dai kawai yanzu tsotse ne aka samu.
Duk yaran don mutanen gari guda ne, saboda haka daga baya tunda gidajen bakin gidaje ne, ruwan ba ne suke gidaje ba, tunda daga bakin ruwa inda abin ya faru mun zo mun isko jirgin da ainihin ya samu wannan matsala, kuma daga nan ma ta kasa muka tako zuwa shi gidan mai gari inda yake nan na hanka tattara gawa yake.
Gwamnan Sokoto Aminu Waziri da Tambol ya ce ya kaɗu matuƙa da samun labarin wannan iftila'in.
Wannan ba ƙaramin abin alhini bane da kuma tausayawa a kan wannan al'amari da ya faru ga waɗannan bayin nashi, kuma babu shakka ya girgiza mu ƙwarai da gaske. Mun samu tabbacin mutum 29, 23 mata, 6 maza, kuma an samu mutum 6 wanda Allah ya kuto su daga cikin wannan al'amarin su suna nan da rayukansu.
Wannan dai ba shine karo na farko ko na biyu ba da aka samu a karamar hukumar mulkin Shagari, da mai ko a farkon watan Yuni na shekarar bara an samu irin haka a garin Ginga, inda mutane 13 suka halaka. Kuma gwamnatin jihar ta ja kunnen jama'a a wannan lokacin akan a riƙa bin ƙa'idar shiga kwale-kwale, har ta yi alwashin samar da riguna na kariya ga masu shiga ruwa. To sai na tambayi shugaban karamar hukumar mulkin ta Shagari akan wani hali ake ciki na kula da kare rayuka masu shiga kwale-kwale.
To gaskiya har yanzu sai dai mu namu mataki mun dan namu kokari na ganin cewa an kula da waɗannan tashoshi na ruwa yadda suke operating, harakar overload da speed da sauransu ba speed don mun ɗau mataki game da wannan. Kuma gaskiya an sa ido ana kula.
Masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa dole ne fa mahukunta su kula wajen kare rayukan jama'ar su ta kowace hanya. Professor Bello Dodon Bada yana mai cewa
to kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta, in ta salwance ta tafi. Gwanda koda ba a samu ɗaukakka ba saboda jirgi ya cika iyaka abin da ke ɗauka ya tafi, ka yi haƙuri.
Hatsarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙumi rayukan 'yan Najeriya a sassa daban-daban na ƙasar, kamar irin wanda ya faru a watan Mayu na shekarar da ta gabata a garin Wara na jihar Kebbi, wanda ya halaka rayuka fiye da 100. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.